chika bana neva alle care de pereva chawara ga de pereva chika bana neva sama sama
oye one de go be one day say my horse go be
chika bana neva chika bana neva.
When you on the go be, one day say your hustle go be.
Chiga bana neva, chiga bana neva.
Eh, chiga bana neva,
chiga bana neva. Chiga bana neva, chiga bana neva. Sina kira na na donwala.
Magashina tapia
una tajira luka chia chika sana kira nana kawala
amagashina tapia
una tajira luka chia chika
wasa ayo wasa jinjia anatane manduniya muko munare nan tarbiya muko ci hanya mu minkiya sai kadare bayan dara me kuka dauka nasara wasu kudi wasu lafiya mama idan ta kira waya sai
baba ka dawo da wuri da rayuwa sai da kudi sanan ka kawo buziri muna take wai ka kuma baba ka dawo da wuri da rayuwa sai da kudi sanan ka kawo buziri muna take wai ka kuma
fasting da kiran manzo dilitin ba go sabi yosu eh prayer fasting da kiran manzo dilitin ba go fast your love.